Allah hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
Allah hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
Allah hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu tabata ta dig sunaye bayo baramu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
ya ke ganin aiki babil biyu dati tambaya da amsa kuma shehu ya bamu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
to kai ne kai ne binuni na da kai yake nuni san ka shehu ya yi tajalli cikin girazamu
Allahu Allah la ilaha illallah ya
himmati shehu ai kai 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 zo da kai babu wanda ke zo ya bin nufi san ga da shi aka haife mu
Allahu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
mun bada da karfi barama ne ya koma mu ma cikin mu kai ta giyayya shehu ya su mu barama Abdullahi Abdulzati
la ilaha illallah ya himmati shehu
zo karshe a tajallumu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
ya shehu kan ka zo ba wani mai fada saurara dan zuwan ka sai muka gane dare da rana mu alhamdulillah ya haka alhamdulillah
la ilaha illallah ya himmati shehu
furta kama kama kowa ke yi cikin kabaramu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
rayuwar na karshe gudubul faridi samdani gaskiyar batu kowa ke mi ya kabaramu
haka ne abin yake la ilaha illallah ya himmati shehu
kamar ka annabi kan zulkuno zubaramu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
kai ta kira da amsawa da ilahi lallahi sahibul biyu da ta gausi ya raya bayan mu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
roke shi zai ba ku yin kunne ma da shi kuna samu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
la ilaha illallah basarar akwai aiki in ka so shi ka so mu dan ka ki shi ka ki mu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
in ka ba mu ka baci in ka ji mu ka ji shi wanda dai ya cutan ya tuji shehu baramu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
i babu ce ta zo da akwai mun aje batun babu ba mu san wani shewa zahiri da guya mu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
sanusi daidai tashi ya bashi komai gausal faridi gatan mu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
godiya muke mun gode babaramu
Allah
gode baramu
Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
ni na iran zuwa gausi ne hakikanin aya babu wata aya da ta kai ka shehu baramu
Allah hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
hujjatul kalai gifar dal faridi tamtamu
Allahu hu Allah la ilaha illallah ya himmati shehu
ya shehu mu batattu ne sai don murada don badin in ka sara mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
mu mun ji mun ji har mun shayar cikin kabara mu wanda di ya sha daga shi baya kushe lancan mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
Shining the shine, shining in the Panamu.
Allah,
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 Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
je ba dan karam farauta ya ke shi ba damar mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
doje ka jami'a razar za su ba ka labari ran da shehu yayi musu duba mura da karfin mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
mai sar mulki dairar zama in alka shige ta kaga mu wallahi zaka ga mu
la ilaha illallah ya yi mutu shehu
da murad kai mulki bi saboda mai yarwa dan yi sar sakar kabari shar riga sirabo mu
wallahi
yi salama ji ko abun kutaci
la ilaha illallah ya yi mutu shehu
Ma dan kalan sawi dan kafin ga share ko kanmu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
Ya muradi domin salamu dan baci jane dan sharbu baba ba gon baje la karfin mu
Allah
ban faje la dan cijo
la ilaha illallah ya yi mutu shehu
Gora dan na dan ni mai dan iliya su gobire na mu
Allah
baci jani
la ilaha illallah ya yi mutu shehu
dai sallan zan mura sarki a dairar rubu shei jafarin kasu na guda jikin mazajen mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
ba domin ta ma mu dube mu dan ja zuliji kanka ka yayi damu oyo mu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
ka dai mu ka wa ali ta ka ka basirin jaye bisa mai kiya dan zara u fadima mu fadima ji zara bintu muhammadu
la ilaha illallah ya yi mutu shehu
lakabin sa sarkin yaki na shehu baramu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu
Allah la ilaha illallah ya yi mutu shehu